A cikin kwanakin nan ne ma dai kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta duniya wato OPEC ta sanar da Muhammadu Barkindo daga Najeriya a matsayin babban sakatare janar kungiyar. Barkindo wanda mai gurbin Abdullah al-Badarin dan kasar Libya wanda ke rike da mukamin tun shekarar 2007 yace dole ne ma kasashe su tsaye. Shugaban kungiyar ya kuma bayyana haka ne a wani ganawa da yadda manema labarai a filin saukan jiragen sama na kasar kasa da ke yola yace akwai bukatar katun ta natsu game da yadda darajar mai da kuma iskar gas ke ma kara faduwa a kasuwanni domin tinkara wannan matsaloli ba kai ga OPEC ba kai har ma da batun man fetur da kuma iskar gas.
We can once again have a very strong united OPEC that will take up the challenges that are currently being faced not only by OPEC but the international oil and gas industry.
Kuma na san kasa ta Najeriya za ta duk wani mai yiwuwa gani an samu wakilci na gari.
But I'm confident under the leadership of President Muhammadu Buhari and his able lieutenant, the Minister of Nigeria will continue to play that constructive role even in a stronger fashion going forward.
To sai dai kuma da ya juya game da hare-haren yankin Niger Delta, sabon sakatare janar na kungiyar OPEC din ya ko nuna damuwarsa game da abubuwan da ke faruwa a yanzu a yankin.
Wannan mutanen na san ana ta meetings iri-iri yanda za a yi a shawo kan matsalolin nan, domin in ba haka ba wai kawai faduwar farashin mai ba yake affecting nan ba, har da fashe-fashen bututun mai da ake ta yi domin muna losing production da kuma export namu wanda muke relying upon. So kaga wannan zai kara dagula mana tattalin arzikin kasar nan, amma muna da confidence akan cewa matakan da gwamnati ke dauka yanzu zai shawo kan wannan matsalolin insha Allah.
Sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa yanzu haka wasu na ganin gwamnatin kasar ba da gaske take ba wajen dakile ayyukan tsagerun, yayin da wasu kuma ke yaba bisa matakin sasantawa da shugaba Buhari ke dauka a yanzu. Sandan nan jimita Alhaji Muhammadu Halalu Dankwai masanin tattalin arziki da kuma haka tsaro ne a Najeriya.
In ka duba lokacin da Yar'Adua da ya zo fa ba ba su amnesty ba, mutane ne masu neman adabar turanci ake cewa fast money, so they want to get rich quick. The same thing sun fito sun dauka Baba Goslo ne wanda shi a mazaunin sa na civilian president inda yana kakin sojansa ne da ban samu akwai wani wanda zai bude baki magana ba. Sa'annan ka tuna ka akwai wani daga Niger Delta ba ma wani ba a sari da kuma cewa ya ce an zaɓi Buhari jini zai malala yau ina yake an bada arrest warrant na Tampolo, ni dai na ga a social media ma ya gudu ya shiga Libya. So a duk duniya security is number one. Sa'annan anybody that raised an arm against the state is a treason and is punishable by death. Yan Boko Haram da suka zo nan suka yi ai a cikin shekara ɗaya ne kwashin nasu ina suke yanzu yunwa ma kadai ya sa su fito.
Wannan mako na zuwa ne yayin da shugabannin addini da kuma na al'umma ke yin jira ga 'yan fafutukan Niger Delta da su mai da wukaken su cikin kube. Sheikh Abdullahi Balalau da ke zama shugaban kungiyar Izala Najeriya na mako cikin waɗanda ke wannan kira.
Su ma su daina abin da suke yi domin Najeriya ta zauna, su ma su gane Najeriya nan ita ce alkhairi gare mu, domin da dukiyoyin 'yan Najeriya aka haɗu aka nemo dukiyan da ke Najeriya, da dukiyoyin 'yan Arewa aka nemo man fetur da ke Najeriya, haka nan kuma man fetur da ke Najeriya na 'yan kudu ne da 'yan Arewa, wannan shi zai taimakawa zaman lafiya. Mu dage da addu'a Allah ya zauna da Najeriya lafiya.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.